الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 29 ga watan Juma'ar Ula, hijratu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 4 ga watan 2 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau ba laifi, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Ya halitta wanda ba musulmi ba, ya ma musulmi ya aikin kanshi.
Wai wanda yake ba musulmi ba, idan ya biya ma musulmi haji zai iya zuwa? Farai da gaske. Domin ya gabata dangane da karbar kyauta ta wanda yake ba musulmi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyautuka daga gun wasu sarakuna waɗanda suke ba musulmi ba. Dan haka duk wanda yake ba musulmi ba, karbar kyautar shi halaka ne. Sai dai in kyautar yayi ta ne kawai dan neman guri, ma'ana wani so da kauna, to wannan shi kuma bai dace wa musulmi ya kaunaci wanda yake ba musulmi ba ko mun kusacin shi da shi. Amma in dai ba ta nuni zuwa haka, malamai suka ce halaka ne mutum ya karba kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi kyautukan da sarakuna waɗanda suke ba musulmi ba suka yi masa. Dan haka anan wanda ba musulmi ba, idan ya baka wata kyauta ko ya biya ma haji da abin da ya kama da haka, wannan duka halaka ne mutum yakan iya zuwa jeje. Na'am. To wannan wasu daga cikin malamai sun tafi akan naskhu sunna, naskhu qur'ani bis sunna, ma'ana cewa sunna tana iya shahi nassi na alqur'ani, ma'ana hukuncinsa. Gane ko kamar yanda wato a ƙarƙashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha habara ahadakum al-mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Ubangiji ta'ala yace an farlanta mu yin wasiya ga mahaifa da dangin ku waɗanda suke na kusa, in mutuwa, alamun mutuwa suka halarto ma ɗayan ku, in ya bar wata dukiya, to an wajabta masa yi wasiyar cewa mahaifansa a ba su wani kaso daga cikin dukiyar da wasu dangin shi waɗanda suke na kusa. To wannan hukunci, wasu malamai suka ce abin da ya shafe shi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu wala wasiyata liwaris, maza Allah yake cewa tabbas Ubangiji ta'ala ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, don haka babu wasiyya ga magarci. Wanda yake da gadan kai wasiyyar cewa a dauka za a bashi wannan wasiyya ce ba ta jiya. Don haka dalilai da dama sun tafi akan cewa lalle hadisi in ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncinsa, wato yakan iya shafi, akwai inda hadisi yake shafi ma'ana nasi, wani hukunci na alqur'ani, nasi na alqur'ani, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa sai dai shi qur'ani ya shafi hukunci na sunna, amma sunna ba ta shafi hukunci wanda yake na alqur'ani. Wannan duka dai sai an koma cikin abin da ya shafi uzumul qur'an, naskul qur'ani bil qur'an wa naskul qur'ani bis sunna kuma wa naskul sunna bil qur'an. Na'am. Ba da mi ba? E, zamu zai zo insha Allah ba cikin darasin mu ne kenan. Wai shi mutum yana iya yin azumi na nafila haka kawai ba Litinin ba, ba Alhamis ba? Na'am. To, sama masallaci suna halaka ne. Inda kar mu manta, ya gabata a darasinmu na Sahihul Bukhari, al-Imamul Bukhari ya yi babi na musamman, hal yuqalu masjidu fulan, za a iya cewa masallacin wani, ma'ana a sanya masa suna. Shi ne anan sai ya zo da hadisin Ibn Umar, Allah ya kara musu yadda, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa dawakai waɗanda aka ɗamfari cikinsu, wanda wani nau'i ne na tarbiyyar doki don ya zamanto maguji. Irin waɗannan dawakai manzon Allah ya kasa su, ya ce tun daga saniyatul wada, ya ce har izuwa masjidi bani zuraik, ila masjidi bani zuraik. Sannan kuma hallo wasu dawakan waɗanda ba a ɗamfare su ba manzon Allah ya kasa su. Ibn Umar yake cewa ni ina daga cikin waɗanda aka kasa wannan sufuwar, ma'ana waɗanda suka je har izuwa masjidi bani zuraik. Kaga anan masallacin ne aka danganta shi zuwa wasu kabila, ake cewa masjidi bani zuraik, wanda wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin sanya ma masallaci suna, a ce masallacin wane, sawa'an shi ya gina masallacin ko wani can daban a samu salihin bawa, sai a dangana masa masallaci, a ce masjidu fulan. Wannan duka ba laifi bane, yana da asali tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi wannan masallaci ana kiran shi masjidu bani zuraik, ba kuma irin su masjidu Quba, masallacin Quba, shi ma tun a wannan lokaci ana kiran shi da wannan suna. Na'am.
Yawa, game da darasin da wuce ne na sati da ya gabata, game da manoma wanda ke bayanin cewa suna iya ajiya kamar wajen ramawa, ciyarwa ya kamata su yi ko kuma dole ne lokacin da
shi ba manoma ba, bai keɓanta ba da manoma. Abinda malamai suka yi bayani, mutumin da yake da sana'a wadda take ta wahala, kuma sana'a wanda kuma kwata-kwata ba shi da wata hanya ta neman abinci in ba wannan sana'a ba, kuma ita kuma wannan sana'a kuma ba ta iya yiwuwa da azumi, to a nan ne malamai suka ce shi ma yana daga cikin masu hamzari, zai iya ajiye azumi ya ciyar. Kenan a nan sun kiyasta shi a kan dattijo wanda baya iya yin azumi. An gane ku? Mutumin da baya iya yin azumi, to a nan suka ce iya abin da zai yi kenan ciyarwa zai yi, a madadin kowane yi ne sai ya bada mudu, ma'ana in ya je ya yi sana'ar ya samu abincin da zai ci kuma abin da ya rage, sannan kuma sai ya fitar da mudu a madadin wannan azumi da bai yi ba. kenan sana'a, sana'ar da ba ta iya yiwuwa da azumi, kuma sana'a wadda take mai wahala. To shi ne a nan arabe suka yi bayani. Ai, mun yi bayanin cewa akwai waɗanda za su ciyar kuma su rama, akwai waɗanda kuma ciyarwa kaɗai take kansu babu ramuwa. Wanda za su ciyar kuma su rama, wato wanda kuma wanda suke ciyarwa babu ramuwa a kansu, an gane ko su ne kamar kenan abin da ya shafi dattijo, wanda ƙarfinsa ya ƙare da mai ciki da mai shayarwa. Waɗannan duka iya abin da yake kansu da shi, wanda yake kenan mai sana'a wadda take ta wahala kuma alhali baya iya azumi, su wannan iya abin da yake kansu shi ne ciyarwa ba maganar ramuwa. Akwai wanda kuma ramuwa kaɗai take kansu ba maganar ciyarwa, shi ne marar lafiya, rashin lafiya wadda ba a tsammanin wannan rashin lafiya wadda ake kwaɗayin warkewa, da wanda yake matafiyi. To su wannan iya abin da yake kan wannan, da kuma kasancewar mai jinin al'ada ko mai jinin biki, sunan iya abin da yake kansu, wato shi ne ramuwa ba maganar ciyarwa. Amma kuma duk marar lafiya, rashin lafiya da ba a tsammanin warkewa, to shi ma iya abin da yake kansa ciyarwa ne ba maganar kuma ramuwa, kamar yadda bayani ya gabata. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu siyam, wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Aisha, Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu, muttafaqun alaihi. Aisha Allah ya yarda da ita take cewa, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, duk wanda Allah ya masa rasuwa, wa alaihi siyamun alhali, wato akwai bashin azumi a kansa, sama anhu waliyuhu, wato makusacinsa sai ya rama masa wannan azumi. Hadisi ne muttafaqun alaihi. Tare da cewa shi wannan hadisi yana nuna koma wani azumi ne na farilla, in mutum Allah ya masa rasuwa da bashin azumi a kansa, to makusacinsa sai ya rama masa wannan azumi. Abinda ake nihi da waliyuhu shi ne makusacinsa, tare da cewa wasu malamai suka ce wanda yake da gadon shi, shi ake nihi, ko kuma wato asaba su ne ma'ana dangin shi waɗanda suke kenan na kusa, an gane ko na ɓangaren uba kenan, waɗannan kenan su ne za su rama masa wannan azumi. To tare da cewa Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, kamar yadda hadisi yake cikin wato Sunan Tirmidhi, Ibnu Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ya tafi akan cewa azumin da ake rama ma mamaci shi ne azumi wanda yake na addawan, amma in azumi na Ramadan ne, to ciyarwa za a yi a madadin kowane yini kenan, za a ciyar da miskini, kamar yadda yake faɗa, man mata wa alaihi siyamun ubima anhu makana kulli yawmin miskin. Yake cewa duk wanda ya mutu alhali akwai bashin azumi a kansa, yace a madadin kowane yini za a ciyar da miskini, kenan ubima anhu makana kulli yawmin miskin, yace a kowane yini za a ciyar da miskini a madadin kenan kowane yini. Idan azumi goma ake bin shi, kenan za a bada abin da zai ciyar da miskini goma, kenan shine wasu malamai suka ce mudu ɗaya za a bada a madadin kowane yini, tare da cewa ya zo daga Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, rabin sa'i za a bada, rabin sa'i ko shine mudu biyu, kenan shine za a ba miskini a madadin kowane yini. Don haka kuma ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, kamar yadda hadisin na cikin Sunani Abi Dawud da Sunanin Nasa'i, hadisi ne wanda yake ingantacce. Ibnu Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, wata mata wato ta hauce ku, ma'ana ta hau jirgin ruwa ta yi bulaguro sai ta yi alwashin cewa inillahu anjaha anta suma shaharan, in har Allah ya tsiratar da ita ma'ana ya sauke ta lafiya to za ta yi azumin wata guda, alkawari ne ta daukan makanta. Ibn Abbas yake cewa fa anjaha Allahu falam tasum hatta matat, Ubangiji ta'ala ya sauke ta lafiya daga kan tekun, kuma bata yi wannan azumi da ta ci ma kanta alwashi har mutuwa ta cin mata. Shine yace faja'at qarabatul laha imma ukhtuha aw ibnatuha, wata ƴar uwarta ta kusa ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƴar uwarta ko kuma diyarta. Faja'at ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa zakarat zalika lahu, ta bashi labarin cewa mahaifiyarta ko kuma ƴar uwa ce tace ƴar uwarta ta haute ku ta yi alkawashin cewa za ta yi azumin wata guda in har Allah ya sauke ta lafiya, ba tare da ta yi wannan azumi ba kuma ta koma zuwa ga Ubangijinta. Manzon Allah sai ya ce da wannan diyar tata, ara'aytuki law kana alaiha daynun kunti taqdinahu, kunti taqdinahu. Manzon Allah ya ce ba ni labari, ita wannan mahaifiyar ta ki kaddara cewa ana binta bashi, zaki iya biya mata bashin da yake kanta? Ta ce na'am kwarai ya manzon Allah, ai zan iya biya mata bashin da ake binta. Kala sai manzon Allah ya ce fadainullahi ahaqqu an yuqda, bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya. Faqdi an ummik, manzon Allah ya ce maza biya ma mahaifiyarki bashin da yake kanta, ma'ana na azumi. Dan haka wannan nassi ne wanda yake nuna cewa azumi na addawal wannan akan rama ma mamaci, kamar yadda annabi manzon Allah ya ce kirama mata, wato wannan azumi da ake binta wanda ta ci ma kanta alwashi. To haka Sa'd ibn Ubada Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace inna ummi matat wa alaiha nadhr fa qala bihi anha, yace ya rasulullahi mahaifiyata Allah ya mata rasuwa akwai alwashi a kanta da ta ci ma kanta, manzon Allah yace maza ka biya mata alwashin da ta daukan ma kanta. Dan haka wannan hadisi duka yana nuna cewa azumi na addawal in mutum Allah ya masa rasuwa ba tare da yayi ba, to dangin shi waɗanda suke na kusa sai su rama masa wannan azumi. Kuma haka wato ya tabbata daga Aisha Allah ya kara mata yadda, kamar yanda Amra ta zo gun Aisha Allah ya yadda da ita, ta ba ta labarin cewa mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa, wa alaiha sawmun min Ramadan, ana bin mahaifiyarta bashin azumi na Ramadan. Sai ta tambayi Aisha ta ce aqdihi anha, ta ce yanzu na biya ma mahaifiyata bashin da ake binta na azumin Ramadan? قالت لا بل تصدقي انها مكان كل يوم نصف ساعة على كل مسكين. عائشة تاتي ان دي ازمي نا رمضان ني. عائشة تاتي كي صدقة امددنتا مددن كو نييني واتو كي بعد ربن ساعة غمسكيني كينا مودو بيو. وكاغوان نشيما فتور عائشة الله اقارا متي يدى ازمي نا رمضان in mutum Allah ya masa rasuwa ana bin shi bashin sa, to ba magana a rama masa sai dai a ciyar da miskini a madadin kowane yi. Amma in azumi ne wanda yake na addawal, to wannan kuma dole a rama masa, kamar yanda wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda. Dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa iya abinda za a yi shi mamaci kawai ba a rama masa azumi sai dai a ciyar da miskini. Haka shi ma al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da sauran malamai, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa in na Ramadan ne ma rama masa za a yi, to amma a magana mafi rinjaye in azumi na Ramadan ne ciyarwa ake, amma in azumi ne na addawal to wannan shine ake rama ma mamaci. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النهر متفق عليه وعن نبيشة الخزلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريك أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ما لم الله يجقن سنافدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na azumin nafila idan aka ce at-tatawwu shine an-nafila ma'ana kenan azumi wanda yake na neman lada neman karin kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa malu hiya an saumihi da abinda aka yi hani game da wato azumin sa ma'ana kwanukan da aka yi hani yin azumi a cikin su kenan insha Allah usuli zamu ga dalilai a karkashin wannan babu azumi na nafila kuma da kwanukan da aka yi hani game da azumtarsu shine annabi malam yazo da hadisi na farko a karkashin baban hadisin Abu Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake fada annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmi arafa an masa tambaya dangane da wato fadla ta azumin ranar arafa abinda aka tambaye shi kenan fa'idar wato azumtar ranar Arafa. Fa qala sai manzon Allah yake cewa yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya, azumin ranar Arafa manzon Allah yace yakan kankare ma bawa zunubai na shekara wadda ta wuce da kuma wadda za ta zo a gaba. Kenan shekara wadda ta gabata kuma da shekarar da za ta zo a gaba, wato Ubangiji Ta'ala zai kankare ma duk bawan da ya azumci wato ranar Arafa. Amma sharadi shi ne imanan wahati sabar, ya kasance mutum ya azumci wannan yini don gasgata Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa shi ne ya shar'anta haka akan halishin manzansa kuma don neman sakamakon lada. Ubangiji Ta'ala zai kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce kuma da wadda za ta zo a gaba. Wasu ila an siya kina ranar Arafa ko ita ce ranar tara ga watan Zulhijja. Ranar tara ga watan Zulhijja, watan Zulhijja shi ne wata wanda yake na ƙarshen shekara, shekara ta musulunci kenan wata na 12, wanda in aka yi Arafa yau kenan washe gari ne ya ci. To shi ne ya ce yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya, yakan kankare ma bawa zunubai na shekara wadda ta gabata kuma da wadda za ta zo a gaba. Sai ya ce wasu ila an siyami yawmi ashura, sannan aka masa tambaya dangane da fadla ta azumin ranar ashura. Ranar ashura shi ne ranar goma ga watan al-muharram. Watan al-muharram shi ne wata na farko daga cikin watannin musulunci. To ranar goma ga watan al-muharram ita ce ranar ashura. Shi ne aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da azumin ranar ashura. Fa qala sai ce yukaffiru sanata al-madiya, wato azumin ranar ashura yakan kankare ma bawa zunubai na shekara wadda ta wuce. Kenan anan me za mu iya fahimta? Azumin ranar Arafa ya fifici azumin ranar ashura, saboda shi azumin ranar Arafa kenan kafara ne na shekaru biyu, shekara da ta wuce kuma da shekarar da za ta zo a gaba. Amma shi azumin ranar ashura kafara ne, ma'ana kankarar zunubai ne na shekara wadda ta wuce. Sai ya ce wasu ila an saumi yawmi litinai, sannan aka masa tambaya dangane da azumin ranar litinin. Micece hikima, ma'ana da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake azumta ranar litinin? Fa qala sai ya ce zalika yawmun wulidtu fihi, ranar litinin manzon Allah ya ce rana ce wadda aka haife ni a cikinta, ma'ana a ranar litinin aka haife ni. Wa buhistu fihi, kuma a ranar litinin aka aiko ni a matsayin annabi ne, manzo ne zuwa duniya gaba ɗaya har zuwa kiyama. Wa unzila alayya fihi, kuma a ranar litinin aka saukar min da wato wahayi na farko kenan alqur'ani. A ranar litinin ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Gaba ta farko abin da ya shafi cewa azumin ranar Arafa na kankare ma bawa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da shekara wadda za ta zo a gaba, wannan kenan ga wanda bai samu ba ma azumci waɗannan kwanuka na farko, to kar ya yi sake kenan ita ranar tara ga wata ta kuce masa. Kuma wane ne aka sunnanta ma azumin ranar Arafa? Wanda baya cikin aikin haji. Duk wanda yake cikin aikin haji, to abinda yake sunna kada ya dau azumi a ranar Arafa. Kamar yadda wasu daga cikin sahabbai suka yi gardama a ranar Arafa, wai shin manzon Allah ya je Arafa yana azumi ko baya azumi? A lokacin nan Ummul Fadl uwar Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara mata yadda domin ta rabe musu gardama, sai ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abun sha a cikin gidauniya. A lokacin nan yana tsaye akan raƙumansa a Arafa. Aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yamma ne da asar, kuma manzon Allah ya kafa kai sha. Wanda wannan dalili yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai azumci ranar Arafa ba domin yana cikin aikin haji. da haka anan malamai suka ce sunna ce ga wanda baya cikin haji aikin haji kenan ya azumci rana Arafa amma shi wanda yake cikin aikin haji to abinda aka so kada ya dau azumi domin ya samu kuzari da kokari na yin addu'a a cikin wannan yini sannan dangane da shafi zinubai kamar yadda malamai suka yi bayani wannan yake fanta ne ga wato kankanin zinubai saboda su manya-manyan zinubai iya abin da yake kankare su shine kyautata tuba ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala in dai babban laifi ne mutum ya aikata to sallah ko azumi ko zakka da sauran ayyuka na ibada ba sa shafe masa wannan zinubi iya abin da ke shafe ma bawa wannan zinubi shine kyautata tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima kenan su kankanin zinubai shafe ma bawa sharqi sai in ya nisanci manya-manyan zinubai saboda su manya-manyan zinubai dole sai tuba ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda in ya kasance tsakaninka da Ubangiji ne laifin to shine kai tsaye sharadi uku ne sharadi na farko kai tsaye ka daina wannan aiki ba maganar sai an jima ko kuma ba maganar sai wannan ya kare kenan gaba bazan koma sayowa ba in kaya ne wanda Allah ya haramta sayar da su lokacin da wa'azi ya cin maka take yanki zaka daina wannan abu wannan shine sharadi na farko kenan al-iklahu anil ma'siya daina aikin sako take yanki sannan abu na biyu wato shine yin nadama kenan akan abin da ya wuce ka sadu da kai ta nadama akan wannan laifi da ka aikata yana daga cikin yin nadama shine kokarin biyo baya da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai yana daga cikin ayyuka na ƙwarai yawaita istighfari akan aiki na sako da mutum ya aikata sharadi na uku ka saka a cikin zuciyarka niyyar cewa a iya abin da ya rage maka na kwanukan rayuwa wannan aiki na laifi ba za ka koma yin shi ba to waɗannan sharuɗa guda uku in dai sun cika to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na karɓar tuban bawa duk laifin da ya aikata wannan da ya tuba Ubangiji ta'ala zai yafe masa ba zai bincike shi ba akan wannan laifi a gobe kiyama in kuwa ya kasance akwai haƙƙin wani ka zalunci wani a dukiyar shi ko a mutuncinsa ko a rayuwarsa to anan dole sai ka je ka nemi cewa ya yafe maka ko kuma ka maida masa haƙƙin shi in kamar dukiya ce ko wani abu ka maida mishi haƙƙin shi ko kuma ka nema ya yafe maka idan ya yafe maka ko ka mayar masa da kayan shi to wannan kuma tuba yayi abun Allah Subhanahu wa ta'ala amma sai ka gabatar da wannan uku sannan wannan shine cikon na hudu kenan in har akwai haƙƙin wani to dan haka in ya kasance aikin sako aiki ne wanda yake babba ko kuma akwai haƙƙi na wani to wannan azumi da sallah da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare wannan laifi wannan bayani ya gabata aikin wanda yake babban laifi akan gane shi ta hanyar duk wani aiki da Allah ya yi alƙawarin azaba wata hukuma akan mai aikin a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya nuna cewa babban laifi ko aikin da Allah zai la'anci mai aikata kaza ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan ma ya tabbatar da cewa babban laifi ko kuma aikin da Allah zai ce ba shi ba mai aikata kaza ko manzon sa ya ce ba ni ba mai aikata kaza wannan shi ma yana nuna cewa babban laifi ko kuma aikin da za a ce Allah ya yi fushi akan mai aikata kaza ko manzon Allah ya yi fushi da shi to wannan shi ma yana nuna cewa babban laifi ne amma duk aikin da babu wani kashedi na barazana ta ukuba a nan duniya ko a makoma lahira babu la'anta ta Allah ko ta manzansa akan aikin ko fushi na Allah ko raba hanya cewa Allah ba shi ba mai kaza ko manzansa ba shi ba mai kaza in dai babu waɗannan to ya nuna cewa karamin laifi ne wanda irin waɗannan kankanan laifi alwallama na kankare su kuma haka jiran sallah na kankare irin wannan laifi kamar yadda duka bayani ya gabata su ne irin waɗannan laifuka kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa azumin ranar Arafa kenan na kankare ma bawa zunubai na shekaru biyu shekara wadda ta gabata da wadda za ta zuwa gaba. Shine anan malamai suka ce to in an bincika babu kankanin zunuban duka an shafe su, to anan wato hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma sai a dada ma bawa a cikin kyawawan ayyukansa, domin Ubangiji ta'ala baya zaluntar bawa dini da misƙalar zarra. Duk wanda ya aikata aiki kyakkyawa to zai ga sakamakon abin da ya aikata, kamar yadda ya faɗa innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kenan in har babu kankanin zunubai da za a shafe masa, to sai a dada masa a cikin wato ayyukansa waɗanda suke da ƙwarai. Wannan malamai suka ce menene hikima cewa abinda mutum bai aikata ba a ce an kankare masa? Anan malamai suka ce ana nihin cewa in ma ya aikata wannan aiki, to Allah zai masa dace game da aikata abinda zai kankare masa wannan laifi. Kenan in ma ya aikata a shekara ta gaba da za ta zo, kenan Allah zai masa dace ya aikata abinda zai kankare masa wannan zunubi. Sannan gaba ta biyu dangane da shi azumi na ranar Ashura. A farkon musulunci farilla ne, kafin Allah ya farlanta azumi na Ramadan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wani sahabinsa ya yi shela a ranar Ashura cewa duk wanda ya wayi gari yana azumi, manzo Allah ya ce ya ci gaba da azuminsa, wanda ya wayi gari yana ci yana sha, manzo Allah ya ce to daga yanzu ya kame, ma'ana ya ci gaba da azumi. Wanda wannan hadisi yana tabbatar da a farkon musulunci azumin ranar Ashura farilla ne, da Allah ya farlanta mana azumi wanda yake na Ramadan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sanarwa duk wanda yake so yayi, wanda ya ga dama kuma yake shi azumin ranar Ashura. Sannan kuma an sunnanta mana azumtar 9 da 10, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu labarin cewa Yahudawa ma na azumtar ranar Ashura, manzo Allah sai yake cewa la in bihitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Manzo Allah yace in har Allah ya kai ni baɗi, manzo Allah yace lalle ne ku tabbata zan azumci 9, kenan in hada da 10 domin na saba musu. To kafin baɗin ta dawo sai Allah ya karbi rayuwar manzansa, don haka ya zama sunna akan mu azumtar 9 da 10, kenan tasu'a da Ashura. Ranar 9 ga watan Al-Muharram shine ake kira tasu'a, kenan ranar 10 Ashura. Hadisin da yazo akan azumtar 9 da 10 da 11 wannan bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne dhaifi. Kenan 9 da 10 sune ake azumta. Sannan haka gaba ta uku dangane da azumi na ranar Litinin. Anan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sababin abin da yasa yake azumin Litinin. Fa qala sai yace zalika yawmun wulidtu fihi. Yace ranar Litinin rana ce wadda aka haife ni a cikin ta. Yace wa bu'istu fihi. Kuma aka aiko ni a cikin ta a matsayin manzo, annabi ne manzo ne. Sannan kuma aka saukar min da wahayi wato a cikin ranar Litinin. Kenan wannan hikima a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumtar ranar Litinin domin godiya ga Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala akan wato babbar ni'ima da Allah ya masa, domin Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne manzo ne, kuma an saukar masa da wahayi a ranar Litinin, kuma rana ce wadda aka haife shi. Don haka a nan ya bayyana mana menene hikima game da azumin ranar Litinin, tare da cewa a cikin wani hadisi ingantacce an masa tambaya dangane da azumin Litinin da Alkamis. Sai manzo Allah yake bada labarin cewa Litinin da Alkamis raniku ne wanda ake bujiro da ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ma'ana aikin da bawa yake aikatawa a cikin kwanuka na sati. To a ranar Litinin da ranar Alhamis akan bujiro da waɗannan ayyuka ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sai yake cewa wa uhibbu an yurada amali wa ana sahim au kama qala. Manzo Allah yace ni ko ina so a so da aiki na halin ina azumi. To duka dai babu cin karo da juna, kenan yana azumin Litinin domin rana ce wadda aka haife shi, kuma rana ce wadda ake bujiro da ayyukan bayi ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Haka yakan azumci ranar Alhamis domin rana ce wadda akan bujiro da ayyuka na bawa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine manzo Allah yace ina so a zo da aiki na halin ina azumi. Sannan kuma wannan yana nuna cewa kenan in har misali masu maganar cewa nuna farin ciki da murna dangane da ranar aihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ai abin da ya dace kenan sai ayi azumi kamar yadda shi manzo Allah azumi yayi. Kuma Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Dan haka anan sai ka tambaya kenan a hakikanin masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu yin maulidi nashi kamar yadda yayi kenan shine masu azumtar litinin da alkamis. In har maulidin zaka yi to kenan ka dinga azumin litinin da alkamis kamar yadda manzo Allah yake yi, amma ba wannan taro ba wanda za a zo a yi shi sau daya a tsawon shekara ko sai baki ka shekara kana take sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a dare dai sai ka nuna cewa wai kai ne masoyin sa, wai duk wanda bai ba wannan taro maki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ko kai hannun riga da karantar wai kenan. Don haka anan kenan yin azumi na ranar litinin yana da sababi biyu. Sababi na farko kenan rana ce wadda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sawabi na biyu kenan rana ce wadda akan bujiro da aikin bawa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan haka anan a zo da aikin ka gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala halin kana azumi, to abu ne wanda yake na a zo a gani kenan. Dan haka dai wannan hadisi yana nuna mana cewa sunna ce mustahabba game da azumtar ranar litinin kenan. In aka hada da wancan hadisin kenan litinin da alkhamis wannan sunna ne ya zama mutum yana azumtar su. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana, wato duk wanda ya azumci wata na Ramadan, kuma atba'ahu sittan min Shawwal, sannan ya biya masa da azumi shida a cikin watan Shawwal, kuma atba'ahu ma'ana ya raka shi da sittan azumi shida min Shawwal a cikin wata na Shawwal, kana ka siyami dar, manzo Allah ya ce ya kasance tamkar ya azumci zamaninsa gaba daya, ma'ana tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba. Idan mutum ya azumci wata na Ramadan sannan ya raka shi da azumi shida a cikin wata na Shawwal, lafazin man sama Ramadan wanda ya azumci Ramadan malamai suka ce ko da ya kasance mutum akwai bashin azumi a kansa, cewa wani uzuri ya gitta masa uzurin da yake ba da damar mutum ya ajiye azumi, to anan baya fitar da shi daga cikin kenan abinda ake samu na fadala game da azumi na rakiyar wata. Kenan ko da ana binka bashin azumi na Ramadan, to wannan bashi da ake binka baya hanawa kai azumin wannan shida na rakiyar. Amma abin da yafi dacewa a farko ka rama azumin da yake kanka, inda sauran kwanuka kuma sai ka azumci wannan azumin shida. In kuma kasancewar kwanukan za su yi karanci, misali in ka ce sai ka rama iya abin da yake kanka sannan ka azumta, to kana iya azumtar wannan shida ga watan Shawwal sannan daga baya kuma ka rama azumin da yake kanka. Wannan da Aisha Allah ya kara mata yadda galibi bashin azumi da ake binta na Ramadan ba ta rama shi sai a cikin wata na Sha'ban. Kaga kuma tunaninka anan ba zai baka ba cewa Aisha Allah ya kara mata yadda ta ringa sakaki game da wannan fadila ta azumi shida wato a cikin wata na Shawwal. To dan haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa shi wannan azumi na rakiyar wata sunna ce mustahabba. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa shine ya karhanta wato azumtar wato azumi wanda yake na sittan min Shawwal. Micece illa sai yake cewa bai gaba wani daga cikin malamai magabata suna azumtar wato azumin shida na watan Shawwal. Dalilin shi na biyu sai yake cewa wai dan karda jahilai su yi zaton cewa wajibi ne, don haka cewa shi ya karhanta azumtar wato shida ga watan Shawwal. Malamai suka ce ai in dai nasi ya tabbata to babu maganar wasu ta'alilat a ce saboda kaza saboda kaza, in dai abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. don haka ibnu abdul bar Allah ya ji kansa sai ya ce innahu lam yabluq malikan hadhal hadis, yace wannan hadisi bai cimma imamu malik, inda ya cimma sa ya san da wannan hadisi to ba zai karanta shi ba. Da haka kenan maganar cewa dan kada jahilai su yi gudurin wajibi ne ko abin da ya kama da haka, wannan duka mai dashi gefe kenan. Azumtar waɗannan kwanuka, yin azumi shida a watan Shawwal, wannan sunna ne. Kuma anan zaka ba sharadi bane ba cewa sai an jera su, ko kuma da zaran farkon watan Shawwal zaka kama kai ta yi. Abinda ake bukata kafin wannan wata ya mutu kenan, a cikin watan kai azumi shida, zaka iya jera su, kuma zaka iya yin su daban-daban. Kafin watan ya mutu ake bukatar mutum ya yi kokari ya yi azumi shida. Don haka kenan a takaice abinda muke so mu sani, shi azumi na Ramadan idan mutum ya azumce shi a gun Allah subhanahu wa ta'ala, to a matsayin wata goma yake, a matsayin kenan wata tamkar ka azumci wata goma. Saboda ka'ida Allah ya aje mana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to yana da kwatankwacin wannan aiki su goma, Allah ya linka masa su goma. To anan in ka ɗauka azumi na Ramadan in ma ya kasance 30 ko 30 ba ɗaya, to ko da ya kasance 30 ba ɗaya abun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin 30 yake, kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shahrani la yanqusani, watanni biyu ba sa tawaya, ba sa tawaya a ɓangaren lissafi, a ɓangaren lada ne ba sa tawaya, shine wata na Ramadan da wata na Zulhijja. To don haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa shi Ramadan ko 30 ba ɗi muka yi, to abun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin 30 yake. To wannan azumi 30 kowane ɗaya sai ka linka shi sau 10, kowane ɗaya ka linka shi sau 10, kaga 10 sau 30 kenan, an samu nawa? An samu 300 daidai. To wannan azumi shida da za ka yi a cikin wata na Shawwal, kowane ɗaya sai ka linka shi sau 10, 10 sau 6 kenan, an samu 60 kenan. In ka jimilce tamkar ka shekara kana azumi baka ajiye ba. Shi ne anan ya ce man sama ramadana, duk wanda ya azumci wata na Ramadan kuma atba'ahu 60 min Shawwal, kaza Allah ya ce sannan ya raka shi da azumi shida a cikin watan Shawwal, kaza Allah ya ce kana ka siyami dahar, wato tamkar ya azumci zamanin sa, ma'ana tamkar mutum ya shekara yana azumi bai aje ba, ladan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi. Da haka kenan anan kuma ba maganar ka yi hudu ko ka yi biyar, a'a in za ka yi shiddan ake bukata ka yi a cikin watan Shawwal, shidda ake bukatar mutum ya yi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi, manzo Allah ya ce babu bawan da zai azumci daidai da yini ɗaya fi sabilillahi, a cikin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Idan aka ce sabilillah, a farko abin da zai shiga shine jihadi, kamar yadda hadisin akan haka yake. Amma sharadin mutum ya yi azumi a hali wanda yake na jihadi, malamai suka ce ya zamanto azumin ba zai janyo masa rauni a gangan jikinsa. In har azumin zai sabbaba masa rauni, to rashin yin azumin shi ya fi dacewa. Saboda shi jihadi maslaha ce wadda take amma, shi kuma yin azumi maslaha ce wadda take khasa. Yin azumin amfani ne wanda yake banta da kanka, shi kuma jihadin ka zage ka yi jihadi, wannan amfani ne wanda yake na jama'a. Shi kuma duk lokacin da aka samu maslaha biyu suka ci karo da juna, ga maslaha khasa abu ne wanda ya shafi amfanin kanka kai kadai, wannan abu ko amfani ne na jama'a. To anan abinda ake bukata ka gabatar abinda amfanin shi zai haɗe ga jama'a akan abinda ya shafi kenan amfanin kanka. Ta haka anan malamai suka ce kenan duk wanda ya san yin azumi a cikin hali na jihadi zai janyo masa rauni, to wannan bai dace bai yi azumi tare da cewa lafazin ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi wasu malamai sun fadada mi ake nufi da fi sabilillahi yayin kyakkyawar niyya saboda Allah kamar yadda wasu malamai suka yi bayanin cewa anan mutum ya azumci daidai da yi ne daya saboda Allah kenan koda ba a cikin hali bane ba wanda yake na shahadi kenan zai samu sakamakon da ake samu a karkashin wannan hadisi shine yace ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi manzo Allah yace babu bawan da zai azumci daidai da yini daya fi sabilillahi a cikin hali na jihadi ko kuma saboda Allah illa ba'adallahu bizalika liyawmi an wajhihi an-nar 70 kharifa manzo Allah yace face sai Allah ya nisanta wuta wato kabarin fuskarsa a sababin azumin wannan yini tafiyar shekara 70 Allah zai nisanta wuta gabarin fuskarsa lafazin 70 kharifan shekara 70 anan la mafhuma lahu wannan adadi akan zo da shi ne domin a nuna maka yawaitawa da kai gaya an gane ku amma ba ana nuna domin shi anan dai a takaice abinda ake nihi shi azumi sababi ne wanda yake nisanta bawa gabarin wutar jahannama a gobe kiyama kamar yanda a cikin wani hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumci daidai da yini daya saboda Allah Allah zai sanya wata ganuwa tsakanin shi da wutar jahannama tazarar da take tsakanin wannan ganuwar da wutar jahannama manzo Allah ya ce kamar tazarar da take tsakanin duran kasa zuwa sama ta farko Allah zai sanya wani katar rami tsakanin mutum da wutar jahannama Allah ko ya faɗa fa man suhsiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi gabarin wuta aka shigar da shi aljanna to tabbas wannan ya rabauta don haka dai a wani hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa wasawmu junna shi azumi garkuwa ne gabawa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama to shi ne ana manzo Allah ya ce babu bawan da zai azumci daidai da yini daya saboda Allah face sai Allah ya nisanta wuta gabarin fuskarsa tafiyar shekara 70 a sababin wannan azumi da yini daidai lafazin kharif shi ne ake nihi kaka kenan kaka ko yana tsakanin wato rani da lokaci wanda yake da dare kenan su ne watanni waɗanda suke uku wanda ake tsinkar ƴaƴan itace don haka ake cewa kharif li anna fihi tukrafu simar a cikin shi ne ake tsinkar ƴaƴan itace kenan kamar yanda lokaci wanda yake kenan na aikin kaka kamar yanda ake fada a nan shine ake ni me ake ni a kowace shekara ko kaka su dai ne ake samu kenan don haka nan da yace 70 kharifan anan ai bi ma'ana sana kenan tafiyar shekara 70 Allah zai nisanta fuskar bawa gabarin wuta a sababin azumtar yini daya a cikin hali wanda yake na jihadi ko kuma azumi daidai saboda Allah don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadala ta yin azumi a cikin hali wanda yake na jihadi kuma haka yana nuna mana mutum ya yawaita azumi domin azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama a ranar kiyama sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu hatta naqula la yufir tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan bibiyi azumi hatta naqula la yufir har sai mun zatan cewa manzon Allah ba zai aje azumi ba ma'ana a wani watan in ya kama azumi manzon Allah yayi tayi Aisha tace har sai mun ce manzon Allah bai yiwa a wannan watan ba ya aje azumi gaba dai zai azumce wata wa yufdir tace wani watan kuma sai yake daukan azumi hatta na kula la yasum har sai mun ce manzon Allah ba zai yi ba azumi a cikin wannan wata kuma sai mu ga yayi me zamu iya fahimta a karkashin wannan gaba kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita azumi a cikin dukkan watanni sai dai anan manzon Allah yakan kirdadi lokacin da ba shi da wasu shagulgulla yakan ribanci wannan lokaci kenan anan sunna ce mustahabba lokacin da kaga kake da dama babu wasu al'amura da suka tunkaro ka kana da damar yin azumi to ka kwashe wasu kwalukka kana yi in wasu al'amura kuma sun tunkaro ka in yaso kuma ka yi kamar yanda anan in ya dau fara azumi a cikin wani watan Aisha tace sai mu yi zaton cewa ba zai aji ba to kamar zai azumce watan gaba ɗaya sai mu ga ya aji wani watan kuma sai yake yin azumi har sai mun yi zaton cewa ba zai yi ba sai mu ga yayi kenan wani lokaci yayi azumi a farkon wata wani lokacin a tsakiyar shi wani lokacin kuma a ƙarshen wata kenan anan duka dai dama take badawa ita kuma dama wannan wata ni'ima ce wanda take daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda mai hankali mai lura wato ba zai bari ba ta kuce masa ba tare da yari bance ta ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'imatani maqbulu fihi ma kathiru minan nas yace as-sihhatu wal farah yace ni'imomi biyu da yawa daga cikin mutane wato an buge hancin su ma'ana an yaudare su ma'ana wannan ni'imomi sun gushe ba tare da sun ribance su ba ni'ima ta farko sai yace as-sihha wato koshin lafiya koshin lafiya ba karamar ni'ima bace lokacin da kaji kana cikin koshin lafiya to kai kokari ka ribance ta da yawa al'amarin abubuwan da mutum yake so yayi na ibada idan ya fada cikin hali na rashin lafiya ba yanda za a yi to dan haka wannan dama ce wannan ni'ima ce wanda take babba sannan ni'ima ta biyu manzon Allah sai yace wal farak wato da lokaci na fatara kenan lokacin rashin aiki lokacin da babu wasu shagulgulla a kanka to wannan ita ma babbar ni'ima ce wanda ya kamata mutum ya ribance ta da ayyuka waɗanda suke na ibada to dan haka anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Aisha take fada yakan bibiye azumi har sai mun yi zaton cewa a wannan wata manzon Allah ba zai aje azumi ba ma'ana zai azumci watan gaba ɗaya sai mu ga ya aje tace wani lokaci kuma sai yake daukan azumi har sai mun yi zaton cewa ba zai yi azumi a cikin wannan wata kuma sai mu ga yayi kenan anan lokacin da yaga yana da dama sai ya yawaita azumi lokacin da wasu al'amura suka tunkaro shi kuma sai ya aje Aisha tace wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam astakmala siyama shahri qabla illa ramadan tace da dai ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cike azumin wata gaba ɗayan sa tace in ban da ramadan ma'ana babu wani wata da manzo Allah ya azumce shi gaba ɗaya tun daga farkon sa har ƙarshe Aisha tace in ba ramadan ba shi kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yake azumce shi kawai kenan anan ina azumin wata uku tun daga Rajab mutum har sai ya kai ƙarshen Ramadan wani sai ya ma hada da sittamin Shawwal kenan akalla sai ya azumi kusan dare duka wannan dai ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kuma shi musulunci nan sauki gare shi duk abin da ya kasance akwai nauyi to anan inda zaka waiwaya to ba zaka ga yayi hannun riga da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har mutum yana da kokarin yawaita azumi to ai akwai hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shine azumi irin na Annabi Dawud kamar yadda Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ci ma kanshi alwashin dini na Allah sai yayi azumi kuma a duk yini da dare sai ya sauke alqur'ani aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kiraye shi ya ce masa naji alwashin da ka ci ma kanka manzon Allah ya ce ba za ka iya ba manzon Allah ya ce masa je ka a kowane wata kai azumi uku yin azumi uku a kowane wata manzon Allah ya ce daidai yake da azumtar zamani ma'ana tamkar mutum ya shekara yana azumi bai aje ba in dai a kowane wata zai yi azumi uku in ya hada da nan Ramadan ko tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba Abdullahi ibn Amr ya ce ya Rasulullahi ina da kokarin yin azumi a kara mun saboda haka manzon Allah ya dada masa kai a ƙarshe dai manzon Allah ya ce masa je ka kai azumi azumi irin na Annabi Dawud sai yace yaya azumin Annabi Dawud yake manzon Allah sai yace masa kana yasumu yawman wa yufdiru yawman Annabi Dawud yau in yayi azumi gobe yakan huta jibi in yayi gata ya huta haka Annabi Dawud yake iya rayuwarsa amma fa duk azumin da Annabi Dawud yake yi manzo Allah yake cewa wa kana la yafiru idza laqa aw kama qala baya samun rauni ya sha da baya in ya hadu da abokan gaba a fagen daga to anan shi Abdullahi ibn Amr sai ce ya Rasulullahi ai ina da kokari akan haka a kara mu akan na Annabi Dawud yake yake son a kara masa ma'ana a ce shi kullun yayi dai manzo Allah sai yake cewa la sama man sama dara duk wanda yake azumi kullun a rayuwar shi manzo Allah ya ce ba azumi bane be dan haka shi azumin siyamud dahr anan kwata-kwata baya halatta ma'ana mutum rayuwar shi gaba ɗaya ce kawai shi kullun azumi ne ba maganar ya aje to wannan ba azumi bane be idan dan haka maimakon wannan azumi da mutum zai jera wata uku gaba ɗaya nayi in har kana da kokarin azumi a tsawon shekara kullun yau in kai azumi gobe ka huta jibi in kai gata ka huta wannan shine azumin da Allah ya fi so ya fi kauna shine azumin Annabi Dawud alaihi salam to dan haka anan Aisha Allah ya kara mata yadda tace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciki wato wani wata da azumi gaba ɗaya ma'ana ya azumce shi daga farkon sa har zuwa karshen sa tace illa Ramadan wace sai watan Ramadan shi kadai tace wa ma ra'aituhu fi shahrin akthar minhu siyaman fi sha'ban tace ban taba ganin shi ba wato a wani wata mafi yawaita azumi sama da watan sha'ban ma'ana a cikin watanni gaba ɗaya watan da manzon Allah ya fi yawaita azumi a cikin shi wato shine watan sha'ban amma watan da yake azumce shi gaba ɗaya shine wata na Ramadan shi kadai amma yawaita azumi manzon Allah yakan yawaita a cikin watan sha'ban kamar yanda wato an tambaye shi dangane da azumi na watan sha'ban da yake yawaitawa kamar yanda hadisi yana cikin sunan Nasa'i da sunan Abi Dawud ibnu Khuzaimah ya inganta wannan hadisi na Usama ibn Zaid yake cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi lam araka tasumu fi shahrin min ash-shuhuri ma tasumu fi sha'ban yace ya manzo Allah ban taba ganin ka ba kana yawaita azumi a cikin wani wata daga cikin watanni in ba watan sha'ban ba manzo Allah sai yace zalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu baina rajab wa ramadan yace wannan wata ne wanda jama'a suke raukana gabarin sa ma'ana shi wata na sha'ban wanda kuma yana tsakanin watan rajab da watan ramadan manzo Allah sai yace wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wata ne wanda ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace fa uhibbu an yurfa'a fihi 'amali wa ana sa'im manzo Allah yace don haka ina fatan a daga aiki na zuwa ga ubangiji na halin ina azumi dan haka yake yawaita azumi a cikin watan sha'ban kidan in har ma mutun yawaita azumi zai yi ga watannin da ake so mutum ya yawaita watan al-Muharram da kuma watan Sha'ban domin akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa afdalus siyami ba'da Ramadan shahrul lahi al-Muharram wa afdalus salati ba'da al-maktuba salatul layl aw kama qala manzon Allah yace fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan yace shine azumi a cikin watan Allah mai alhurma ma'ana mai suna al-Muharram sai yace fiyayyen sallah bayan sallah ta farilla ita ce sallah ta dare don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mustahabbancin yawaita azumi a cikin watan al-Muharram kenan kamar yanda wannan hadisi shi kuma yana nuna mustahabbancin yawaita azumi wato a cikin watan Sha'ban kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin sa domin mutane wanda ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sanan hadisi na gaba hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda ke fada amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri thalathata ayyam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu yi azumin kwana uku wato a cikin wata an gane ko salasa ashara ya umarce mu cewa mu azumci sha uku wa arba'a ashara da sha hudu wa khamsa ashara da sha biyar kenan sune ake kiransu ayyamul bayt azan Allah ya umarce mu cewa mu azumci waɗannan kwanaka uku 13 14 15 kamar yadda yake cikin wani lafazi wata riwaya a cikin sunan Nasa'i manzo Allah ya ce masa fa in kunta sa'iman fasumi biba in zaka yi azumi ka azumci kwanaka na hasken wata kenan sune 13 14 15 to da haka a takaice wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda wato al-Imamu Nasa'i da al-Imamu Tirmidhi suka rawaito Ibnu Hibban ya inganta wannan hadisi ne ingantacce abinda hadisin yake fa'idantar da mu mustahabbancin azumi uku a kowane wata ana buƙatar a kowane wata mutum ya yi azumi uku wannan azumi uku an sunnanta mana kenan azumtar kwanuka na hasken wata 13 14 15 kenan sune ake kiran su ayyamul bayd wanda wata baya cika sai a cikin irin wannan kwanuka ma'ana ran 13 wata yake cika hasken shi gaba daya 13 da 14 da 15 to dan haka an sunanta mana kenan azumtar waɗannan kwana uku sakamakon duk wanda yake wannan azumi uku a kowane wata in an hada da na Ramadan wato tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu lil mar'a wato baya halatta ga mace an ta suma ta yi azumi wa zawjuha shahid halin mijinta yana halarci kenan yana gari baya kan halin bulaguro baya halatta ta yi azumi illa bi iznihi wato sai da izininsa hadisi ne muttafaqun alai lafazin na al-Imam al-Bukhari al-Imam Abu Dawud ya dada a riwayar sai ce gairar Ramadan yace in dai ba azumi na Ramadan ba azumi na Ramadan wannan Allah ne ya farlanta mata ba a buƙatar neman izinin mai gida amma in dai azumi ne wanda yake na nafila to bayya halatta mace ta yi dole sai ta nemi izinin mai gidanta ta faɗa masa wane gobe ina buƙatar zan yi azumi in ya ce ta yi ta yi in ya ce kar ta yi kuma dole ta aje saboda a nan haƙƙin miji shi yake gaba da yin wannan azumi wanda yake na nafila domin takan iya yin azumi in ta yi azumi shi yana buƙatar ta ko kuma kasancewar wannan azumi zai janyo mata rauni game da abin da ya shahi na hidimar shi alhali shi kuma wannan kenan yi mishi hidimar abu ne wanda yake da wajibi dan haka sai da izininsa malamai suka ce a nan koda azumi na ramuwa ne in dai lokaci bai furace ba to a nan abin da aka so ta nemi izinin shi amma tare da cewa shi azumi na ramuwa wajibi ne amma in lokaci ya riga ya furace ma'ana wata na Ramadan ya kusa zawwa ita kuma tana son za ta rama azumin da yake kanta to anan ba sai ta nemi izinin shi ba amma in har da sauran lokaci to an so in ma na ramuwa ne kenan ta nemi izinin shi amma in ba ta nemi izinin shi ba laifi ba ta yi amma in azumi ne na nafila to wannan dole sai da izinin miji in ta dauka ba tare da izininsa ba ta saba ma Allah ta saba ma manzansa kuma dole ta tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك